أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين نودا وطن نودا شعبان نودا شعبان باكوي باكوي دوتن شعبان شكرا تدبور دليه لدى 44 هجرية wanda ya dace da 27 da watan bi shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mu da muka fara mai albarka muqaddima ta al-Imam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na biyu kafin mu fara zamu karanto wani abin da ya shahi abin da muka fara na littafi mai littafi da kuma manhajin shi mai littafi yanzu abin da zamu karanto shine malama bahasu samin makanatul ilmiya wa sana'atul ulama'i alai matsayin al-Imam Ibn Majah na ilimi da kuma yaban da malamai suka mishi Allah madaukin sarki yake cewa ya hada ma al-Imam Ibn Majah sufofi na ilimi da kuma aiki da addini wanda wannan ya sanya shi babban shugaba ne na garin Qazwini da ake koyi da shi ya bashi matsayi mai girma a wajen malamai da suka gabace shi da ma malamai da suka zo baya saboda haka ne malamai na farko da na karshe sun cika bayakin su da bayanai da yabo akan matsayin shi da bayyana matsayin shi wannan malami da darajar shi Abu Ya'ar al-Khalili babban malamin hadisi mai littafin al-Irshad fi ma'rifati ulama'il hadis littafi ne mujallad 3 ne kawai yayi tanawulin manya-manyan malaman hadisi yayi tarihin su a nan gurin yake cewa al-Imam Abi Dawud bayan yayi tarihin yace siqatun kabirun muttafaqun alayhi muhtajjun bihi lahu ma'rifa bil hadis wa hibs sika ne babba kuma an yi ittifaki akan haka ana hujja da shi yana da ma'arifa ta ilimin hadisi da harda yake cewa kuma alimin bihaza sha'an masani ne game da wannan sha'ani kuma game da tsantsanin duniya ga yawaita hadisai kuma ga yawan wallafe kamar yadda ke cikin littafin at-taqayyid al-hafiz abdul karim ar-rafi yake cewa huwa imamun min a'immatil muslimin kabirun mutqinun maqbulun bil ittifaq shugaba ne daga cikin shugabannin malamai babba mai girma kwararre cikin ilimin hadisi wanda wannan ittifaki ne al-allama ibn khallikan yake cewa al-hafiz al-mashhur al-imam ibn khallikan Allah mashi rahama kiranye ne wanda kalma ce a darasi ya yawaita ambatanta aka samu shi da tabbishi da khalli ne da kana khallihi sayakun khallihi kana sai aka samu shi su ake yabbi shi ake ce mishi khallikan yace al-mashhur al-hafiz al-mashhur musannif kitab as-sunan fil hadis kana imaman fil hadis arifan bi ulumihi wa jami'i ma yata'allaqu bihi al-imam Abu Dawud sanan masanin hadisi ne kuma ya san dukkan abin da ya shafi ilimin hadisi al-imam ibn Majah kai al-imam ibn al-Asir mai littafin al-bidaya fi garib al-hadis wal asar da sauran littattafai yake cewa wa kana aqilan imaman aliman mai tsananin hankali ne kuma imami ne kuma malami ne al-imam az-zahabi yake cewa al-hafiz al-kabir al-hujjat al-mufassir babban hafizi mai girma kuma hujja ne kuma mufassir ne a matsayin ilimin hadisi mun ga al-hafiz da al-muhaddis da al-hujja al-hujja shine karshen daraja karshen matsayi kafin zuwa ga imam al-muhaddisin hey yake cewa kuma kana ibn majah hafizan naqidan sadiqan wasi al-ilm mai naqadi ne kuma babban mai yawan ilimi ne al-hafiz ibn kasir yake cewa sahibi kitabus sunan al-mashhura ma abucin littafin sunan shahararre wanda ke nuni akan duk wanda karanta littafin shi inji ibn kasir nuni ne shaida ne akan ilimin shi kuma da aikin da Allah ya bashi da kogi ne a cikin ilimi da bin shi game da sunna cikin usul wal furu al-hafiz ibn nasir ad-din ad-dimashqi yake cewa cikin littafin shi ibn kasir cikin bidaya wan nihaya shi kuma cikin shazaratu zahab yake cewa ahadul a'immatil a'lam daya daga cikin shugabanni manya sahibu sunan ma abucin sunan daya daga cikin manya-manyan littattafan musulunci hafizu siqatun kabir badi'ud bayan yake cewa ibn yazid majah al-qazwini rawin jalla awarifil fununi yake yaban shi yace ibn majah al-qazwini marawaici ne wanda cikin fanni yayi kutse abinda zan mu gani na karshe wanda ya shahi rayuwar shi sai at-ta'alama bahasu tasi wafatuhu rasuwar shi ba'ada umrun hafilun bi talab wa tahsil bayan rayuwa wadda ta cika da neman ilimi kuma da samun shi da kuma karantarwa da wallafa cikin fanni na ilimi da bulaguro wajen neman ilimi Ibn Majah rahimahullahu ta'ala sai ya bar wannan duniya ya kasance rasuwar shi ranar Litinin ne aka binne shi ranar Talata 27 da watan Ramadan a cikin shekara ta 273 yana dan shekara 64 wanda ya jibinci wankan shi wankan gawar shi shine Muhammad ibn Ali al-Kahraman da Ibrahim ibn Dinar al-Warraq wanda ya mishi sallah shine dan uwan shi na jini Abu Bakar wanda ya binne shi shine Abu Bakar kin da Abu Abdullahi akhawahu yan uwan shi suka sa shi kabari da dan shi Abdullahi wannan mutanen guda uku su suka sanya shi kabari Allah mishi rahama Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa an ce ya rasu a shekara ta 275 amma magana farko ita ta inganci shi yasa Hafiz Zahabi yake cewa wanda yake 75 yayi kuskure akwai wanda suka mishi rasa'i abiyat na rasa'i bayan ya rasu daga cikin su akwai al-Imam Zakariya Tara'ifi da wasu baitittuka yake cewa aya kabru bin maji ta gusa ta kadaran mulisan birgada tuwa bil ashi faqad hustat qawl birra lamma tadammanat al-bari min al-bari abi abdul ilahi abil baraya abi barrin bihim hadabin khafi yake cewa ya kabarin al-Imam Ibn Majah Allah ya lullube ka da ruwan rahama shi sahe da yamma halalle ka tattaro tsoron Allah kuma ka tattaro nagarta a cikin rayuwarka abi abdullahi shugaba ne na halittu a cikin sha'anin ilimin hadisi har zuwa karshen abiyat kin shi da ya kawo haka al-Imam Muhammad ibn al-Aswad al-Qazwini dan garin sa ya mishi rasa'i da abiyat masu yawa yake cewa laqad auha da a'imu arshi ilmin wa da'a ilmuhu faqad ibn majah wa khaba raja'u malhufin ka'ibin yudawihi min ad-da' ibn majah yace laqad auha da a'imu arshi ilmin gimshi kai na ilimi sun galga sun gilgiza kuma sun yi rauni da muka samu rishin ibn majah kuma yace duk wani mai samun kwadayi na samun ilimi yau ya cika da bakin ciki wanda rasuwar Ibn Majah ta gilgiza shi har zuwa karshen abiyat masu yawa ne yake cewa fa man yurjal ilmi summa hibzin bi sharhin bayyinin misl Ibn Majah wa mal musannafatin musnadatin wa muntakhabatin ba'd Ibn Majah abu aya abdul ilahi da man fardan wa ma khafatta mislaka Ibn Majah rasuwarka baka barka makka ba kuma haka ne Allah madaukin sarki yayi mishi rahama yasa dukkan abubuwan da ya bari na ilimin shi cikin mizanul hasanat na shi abinda ya mana saura a gaba cikin abinda ya shahi shi wannan littafin na muqaddima shine al-faslus sani abinda ya shahi kuma littafin na Ibn Majah da sanin manhajin shi da tsarin shi a cikin littafin shi yana da mabahasi 10 na farko ta'arifin sunanikin ma na biyu marawaitan sunanikin na uku ziyadat na Abil Hasan al-Qattan dalibin shi akwai ka hadisan da ya kakkara cikin sunan Ibn Majah wanda bai karance shi ba zai tunanin Ibn Majah ya sa shi mabahasi na hudu adadin littattafan shi da abuwa bikin shi kitabu kaza guda nawa ne sai adadin matsayin sunanikin shi da yaban da malamai suka ma sunanikin shi mabahasi na shidda sharadin Ibn Majah cikin sunanikin shi martaba shi tsakanin kutubu sitta sai kuma daraja hadisan da ke cikin sunan Ibn Majah da zawa'ir kin shi hukuncin zawa'ir kin shi sai manhajin Ibn Majah cikin sunan kin shi da kuma kula da malamai suka ba sunan kin shi da sharhuhukan da aka samu da rubuce-rubuce kan littafin shi abu daya wanda mutun zai kasa ganewa wanda ba ahlut takhassus bane cikin ilimin hadisi kasancewar sunan Ibn Majah shake yake da hadisi masu rauni yahi dukkan kutubus sita hadisi masu rauni wanda wannan wanda bai san meye sha'anin hadisi ba zai sa ya kyamace shi ko kuma ya ga cewa shin bai sani bane ko kuma bai kai sauran ilimi bane littafin shi zama haka a kowa da manhajin shi zama ga manhajin mutun zai san me ake nihi da wannan zan mu tashi babe na biyu 275 shine kuskuren ba da 7 ne daidai da 3 kai nake so shine daidai a rubuce akwai shi bayan wannan ne ko bayan littafin na zan mu tashi babe na biyu a wannan darasi na biyu babu ta'zimu hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tagalizu ala man aradahu baban da ke bayanin girmama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da kabbararawa hukuma ga wanda ya mishi huto na huto a ce annabi ya ce shi yayi huto na huto ko ya tabbata ga annabi yayi huto na huto wannan baban hadisan da zai kawo zasu yi bayani akan wannan al-Imam Ibn Majah Allah mishi rahama yana kulla mana irin wannan abuwa bikin dan kan ka shiga abinda zai ga maka ya fara ma kitabu tahara kitabu sala kitabu kaza wajibi ne ka san wannan abubuwan da suka shafi kuma daga bakin annabin alayhi salatu wassalam. Hadisi na 12 al-Imam Ibn Majah yake cewa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba, mun ce da ma yana daga cikin wanda Ibn Majah ya yawaita ruwaya daga gare shi kamar al-Imam Muslim. Haddathana Zaid ibn al-Hubab an Muawiyah ibn Salih, haddathani al-Hasan ibn Jabir an al-Miqdam ibn Ma'ad yakriba al-Kindi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushiku ar-rajul muttaki'an ala arikatihi, ya kusanta a samu mutum a kishin gida a bisa gadan shi mai ado, al-arika shine gado mai ado na kasaita. Yuhaddisu bi hadisin min hadisi, yana bada hadisi daga cikin hadisaina. Yuhaddas kai a bashi labari da hadisi daga cikin hadisaina. Fai qulu, sai ce bayyana na bainakum kitabullah azza wa jalla, tsakaninmu da ku kawai littafin Allah. Ma wajadna fihi min halalin istahalalla, duk abinda muka samu na halak a qur'ani shi zan mahalatta. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna, abinda muka samu na haram su zan haramta. Annabi ya ce ya kusanta a samu irin wannan mutanen su huto suna fadin haka. Mu ne tabbas kin samu su. Yace ala ku saurara. Wa inna ma harrama rasulullah misala ma harrama Allah, abinda manzon Allah ya haramta kwatankwacin abinda Allah ya haramta kin ne. Annabi alaihi salatu wassalam duk abinda ya haramta shine abinda Allah madaukin sarki ya haramta. Anan kuma wannan al-Imam hadisin sahihi ne, al-Imam Abu Dawud ma yado cikin kitabus sunan, cikin kitabus sunna can karshen sunan in zan mutarra shi. Wannan abinda malaman tafsiri suke ƙara nuni akan dalilin da yake nuna cewa Annabi alayhi salatu wassalam hadisan shi hujja ne. Allah madaukin sarki ya ce qul a'udullahi war rasul, ku yi biyayya ga Allah da manzon shi. To in an ce biyayya ga Allah da manzon shi, idan ya kasance biyayya Allah ita ce biyayyan manzon nashi, biyayyan manzon Allah ba wani abu ne mustaqil, sai zaman Allah yayi gwaranci dan yayi maimai kan cewa ku yi biyayya ga Allah, ku yi biyayya ga manzon shi, ya nuna wani abu ne daban biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisan shi kawai yake nihi, dan an ce in Qur'ani ne ya ce ku yi biyayya ga Allah, kuma ya ce ku yi biyayya ga manzon shi, kuma bayan ba za a yi biyayya ga annabin ba sai abin da ya kawo na Qur'ani kenan ya zama gwaranci. Al-Imam Suddi yake cewa ya kusanta yushaku, wannan fi'ili mudari ne na aushaka. Ibn al-Malik yake cewa ɗaya ne daga cikin af'alul muqaraba wanda suke sanya suna ay ismi ya kasance marfu'i ne. Al-Imam Suwaidi yake cewa yushaku an yaqudu ar-rajul ala arikatihi yuhaddis, ya kusanta mutum a kwance a gadan shi ana bashi hadisi. Nan al-arika shine gado wanda yake a sarirul muzayyan, gado mai kawa. Yace wa haza bayanul libalatihi wa su'u fahamihi, wannan bayani ne akan cewa mutunan nan dolo ne kuma da mummuna fahimta. Ai hamaqatihi wa su'u adabi, da haukashi da rishin ladabi, kamar yadda yake wannan dabi'a ce ta masu wuce gona da iri wanda suka rudu da dukiya da jiji da kai. Al-Imam al-Khattabi yake cewa abinda annabi yake nihi ma abuta daukaka wadda'a da ƴan hutu allazina lazimul buwita, wanda sun lazimci gado ba su tashi neman ilimi ba. Walam yatlubuhu bil asfar, ba su nemi ilimi ba cikin bulaguro. Shine hikimar da annabi ya siffanta shi, ya ce a kwanci a gadan shi dan ya nuna cewa ba dalibin ilimi ba ne, bai nemi ilimi ba, kawai karyatawa ce yake. Kuma duk wanda ya san kala kato da masu karyata sunnar annabi ya san cewa ba karatu suka yi ba. Warada fi hadisi la yuwafiqu hawa, ya ce da mai da hadisi matukar bai dace da san ran shi ba, ko kuma mazhabin wani malamin shi, sai ya rika cewa abinda aka samu Qur'ani kawai shine hujja. Yace wal muradu, abinda ake nihi annahu mislu wujubi fi da'a wa luzum al amal bihi, da annabi alayhi salatu wassalam yake cewa ma misla ma harrama Allah, abinda annabi ya haramta irin abinda Allah ya haramta ne, yana nihin wajen wajabtu wa biyayya da lazimtar aiki da shi. Khattabi yake cewa yuhazzir bi zalika mukhalafatu sunan allati sannaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima laysa lahu fil qur'ani dhikrun ala ma zahaba ilayhi al khawarij wa rawafid. Khattabi yake cewa annabi yana tsoratar da mu gami da saba ma sunnar shi wanda ya sunnanta wanda ba a samun ta a Qur'ani, sabanin abinda ƴan Shi'a da Rawafid da Khawarij suka tahi, dan su sun rataye da zahirin Qur'ani, suka bar abinda Qur'anin yake bayana, yake bayyana Qur'anin. Yace fatahayyaru wa dhallu, suka rude suka bace. A cikin hadisin dalili ne akan cewa babu buƙatar cewa hadisin annabi in yazo sai an bijirar da shi in ya dace da Qur'ani, a'a, hadisin kanshi yana zawwa da hukunci mai zaman kanshi wanda babu shi a Qur'ani, kuma wannan sananne ne, abubuwa ne masu yawa wanda an san da su. Arada bihil garadul qasdu raddul hadis bi mujarradu annahu zikira ma laysa fil kitab, yana nihin raddi ga wanda kawai suke maida hadisan annabi da hujja cewa ai babu a Qur'ani wannan hukuncin. Sahabbai kansu sun yi hukunci da dama wanda babu a Qur'ani. wannan kuma yake cewa hadisin da kike cewa za a kuma hadisin fa arduhu alal qala kitab alqurani fa fi kitabillahi ta'ala fa in waqafahu fa khuzu akwai wani hadisi da yake cewa annabi ya ce wai idan hadisi ya zo muku daga gare ni ku bujirar da shi ga qurani in ya dace da qurani ku amshe shi wannan hadisin batulul la asra lahu hadisi ne na banna wanda bai da asali an tambaye Yahya ibn Ma'in gami da shi yace wannan hadisin zindiqai suka kawo shi suka kirkire shi dan su mai da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam حديثي نقو مشاء أكو الإمام يكي تيوا حدثنا نصر بن علي الجهد مي حدثنا سفيان بن أوينا في بيته يكي أنا سألته عن سالم أبي النذر ثم مر في الحديث قال أن أو زيد بن أسلم أن عبيد الله بن أبي رافي أن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي كد أنغمد دينكو أكوان تأبس أغدنش نكوا ياتيه الامر مما امرت به ابوندا نا عمرني دشي يانا زوا غاري شي او نهايت انه كو ابوندا ناي هاني فايقول كو سي يتي لا ادري بان سني با ما وجرنا في كتاب الله تبعنا ابوندا muka samu alittahin Allah shi zan mu bi bazan mu bubo du wani abunda ba qur'ani ba annabi yace kakku sake in samu irin wannan cikin kuma gashi an samu hadisi ne sahihi zahirin hanin nan da annabi alayhi salatu wassalam yake mana hani cewa za a samu a cikin wannan al'umma kuma mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma an samu kin abin da yake nihi kar ku kasance da irin wannan halin dan saboda duk wanda ya kasance irin wannan dan Annabi ya bada labarin cewa tabbas za a samu masu hakan kin to ku kar ku kasance daga cikin su da sahabbai yake da ma wanda suke za su ji hadisan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 14 hadisi ne wanda al-Imam yake cewa hadathana Abu Marwan Muhammad ibn Usman wancan hadisin da ya gabata Tirmizi ya hudo shi da al-Imam Abi Daud na gaba yake cewa haddathana Abu Marwan Muhammad ibn Usman al-Usmani haddathana Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf an abihi an Qasim ibn Muhammad al-Qasim ibn Muhammad an Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa fi amrina haza duwanda ya kirkiro cikin wannan lamarin namu na addini ma laysa minhu abinda bai cikin shi fa huwa raddun amma yar mushi da abin shi fa huwa mardud ma'ana an maida mishi abun shi dan mubalaga hai annabi yace fa huwa raddun hadisi ne da bukhari da muslim sun huddo shi mai sharhi yake cewa nan da yake cewa wanda ya kirkiro cikin lamarin mu shine cikin abin da malami kun fi amrul din abin da ya kasance ba cikin lamarin addini bane yace na ci abinci na abun sha da tuhahi to wannan dan adam an bar mishi abubuwa a sake ya kirkiro duk abin da ya ga dama babu wajibin cewa sai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan abubuwan na dabi'a sharhi na gaba yake cewa malaikum min wasailihi duk abin da ya kasance ba wasila bane dan saboda wasila tana shiga ciki shi yasa al-mujaddad rahimahullahu ta'ala yake cewa innal ulum allati hiya wasailu amrul dini ilmun mukan da suka kasance wasila ne na lamarin addini kamar ilmun sarfu da nahwu dakhilatin fi sunan duk sun shiga cikin sunna ilmun sarfu ilmun nahwu ilmun kaza ba ka ce ba ai babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai koyar da shi ba yana cikin bid'a yace yana wannan wasila ce ba al-sahi da wasila wala yudlaqu alaiha ismul bid'a ba idlaqi akan shi cewa bid'a ce dan saboda bid'a ita ce laisa fiha sunul batta babu kikkiawa a cikin ta shi yasa ake cewa tutarakul bid'atul hasana wa in kana nuruha misl fuluki sabhi ana barin bid'a ko munkin ta koda ta kasance tana haske kamar asuba zace innal bid'a la muhala rafi'atul sunna bid'a babu makawa tana dauke sunna in mutun ya aikata ta dan saboda sabawa ne ga annabi alaihi salatu wassalam shi yasa fa annabi alayhi salatu wassalam bai aikata ba walihaza mana radiyallahu anhu talaffuz bin niyya inda ibtida as-salah shi yasa yayi hani gami da yin lafazi da niyya dan saboda bai tabbata ba a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai haka ahmad yayi hani an tambaye shi shin mutun in yazo sallah zai ce nawaitu salati kaza kaza yace la an hana dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba ko kuma wasu daga cikin malamai mujtahidai daga cikin malamai zuwa karshen dogon bayani ne da yayi yace wal muradu ala lujhani ad-dinul qayyim ma'ana ma zakarhu al-qadi cikin sharhi masabi man ahadasa fil islam ra'ayan lam yakun lahu min al-kitab was sunnati sanadun zahir wanda ya kirkiro a cikin addini abinda ya kasance babu bai yadda madogara cikin addinin kitabu was sunna ko kuma abinda ya kasance boye ne wanda ba a yi lafazi da shi ba bincike shi ba daga karkashin kitabu was sunna fa huwa mardud wal muradu abinda ake nihi wajibur radd wajibi ne Allah maida mashi abun shi yajibu ala nas radduhu wajibi ne ga mutane su maida shi bai halitta ba ruko da shi da kalla da wannan mutum a cikin wannan sha'ani nace fasaka shasu mardudun madarud akwai wanda suka fassara cewa fa huwa raddun ai mutunan karan kanshi ake fadi ba aikin ba fa hadha shakhsun madarudun min rahmatillah sai ke fassara shi wannan mutuna an kore shi ga rahmar Allah kuma wannan sai fa abinda ke fassara wannan fassara shine abinda al-Imam Malik ya huddo cikin Muwatta wanda Annabi alayhi salatu wasalam zai ga wasu jama'a an kama an yi hagum da su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah al-umma ta ce a ce musu iyaka wahum annaka la tadri ma ahdasu ba adaka baka san me suka kirkiro bayan ka ba sai Annabi ya ce fasuhukan fasuka ayi to nesa da su ayi nesa da su wanda wannan yana cikin abin nan Muwatta Malik kisa al-Imam Ibn al-Imam Shatibi mai littafin al-muwafaqat ba shadubi mai qira'ata mai littafin al-muwafaqat ban jagora cikin ilimin qawa al-qawaid al-fiqhiyya da usul al-fiqh da maqasid al-shari'a yake cewa tariqatun fi din muqtara'atu dahi shari'a wa laysat min tariqa ce ta addini kirkirarra wadda tana kama da addini amma kuma ba addini bane hadisi na 15 haddathana muhammad ibn murrah al-imam ibn majah yake cewa haddathana muhammad ibn murrah ibn al-muhajir al-misri anba'ana lays ibn sa'ad an ibn shihab an urwata ibn zubair anna abdullah ibn zubair haddathahu ya bashi labari anna rajulan min al-ansar wani mutum daga cikin mutanen madina khasama zubair yayi rikici da zubair inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam fi shirajil harra a cikin magudanar ruwa ta gonar shi ta harra shiraj masilul ma magudanar ruwa al-harra kuma sunan guri ne gonar shi ce mai duwatsu allati yasqunu biha an-nakhal wanda ke yake shayar da dabinan shi da ita faqala al-ansari sai mutanen nan madina yake cewa sarrihil ma yamurru ka sakin ruwan ya wuce fa aba alaihi sai ya kiyaye sakin ruwan faqtasama inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi asalin ruwa a cikin gonar al-ansari kin yake shi yan nema sai kuma ansari ya kiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iski ya zubair summa arsilil ma annabi da aka je dan adalci duk da ruwan a cikin gonar mutanen yake sai ya ce mishi ka shayar da gonarka ya kai zubairu sannan kuma sai ka shayar sai ka saki ruwan yaje shi ya shayar ila jarika zuwa ga makwabcinka fa gadibal ansari sai wannan mutumin na madina yayi hushi fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah an kana bin amma cika dan ya kasance dan amma kane kai wannan hukuncin kenan wannan yake ganin cewa annabi ya mishi san rai munuraho da kyau kamar rijiya ce a cikin garkarka korama ce da shi ya tattare ta tsare ruwan yake bar ruwan garkashi ko makwabcin shi yake cewa ka sako ruwan nima in samu yace ya kiya inda hakkin shi ne shi ya tara abun shi ruwan a gonar shi yake amma da ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabe musu hukuncin da ya ma kowa daidai sai yace zubair ka shayar da gonarka in ka shayar da shi kuma shi he ka sakar mu tunda ruwan ya isa haka ne aka mushi yace ma annabi dan dan yar uwarka ne kai wannan hukuncin fatalawana waja rasulullah sallallahu alaihi wasallam he huskar annabi wajhu rasulullah sai huska annabi ta sauya kama summa qala yace ya zubair ya kai zubair iski ka shayar da gonarka summa habisul ma sannan ka rike ruwan ma hatta yarji'u ila aljadr hayya koma zuwa ga asalin katangashi kenan tunda can da ma alhurma ce aka maka ka gabata maka ba to ya rike hakkin shi qala sai yake cewa fa qala zubair sai zubair yake cewa wallahi inni la ahsibu hadhihi alaya nazalat wallahi ni ina zatan wannan aya an sabko ta ne fi zalika cikin wannan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fi ma shajara bainahum yace ina rantsuwa da Allah ba zasu yi imani ba da ina rantsuwa da ubangijinka ba zasu yi imani ba sai sun sanya kaya ma'aikin Allah kai ne alƙali cikin abin da yayi watsa tsakanin su abin da yake yaduwa tsakanin su na rikici sannan kuma ba zasu samu kunci a cikin zuciyarsu ba in kai hukunci su sallama matakar sallamawa wannan da wannan muta da wannan mutuna ake akan shi ta sababun nuzul lahiyayye wanda sahihin hadisi ne Bukhari da Muslim ya huddo shi a cikin sharhi yake cewa wannan mutumin da aka ce anna rajulan min al-ansar wannan yana daga cikin abin da ake cewa al-mubahamat ruhu cikin hadisi ba anna rajulan ko anna mar'atan ko anna rajulan min al-ansar qadi yake cewa ya rawaito daga Dawudi wannan mutumin da yayi rikici da Zubair munahiki ne ba sahabi bane ba a cikin hadisin an ce ansari bai ya saba ma dan an ce munahiki ne dan saboda ana nihin cewa yana daga cikin mutanen Madina amma ba ta huskar addini ba dan mu da kuma mun san sahabi ba zai fuskanci annabi da wannan magana ba ko ma ya ne akai da yake cewa dan ya kasance daga dan al'amun ka ne yake cewa wannan magana ta zo ne da wannan mutumin yayi magana da ita hakan yan nasaba annabi alaihi salatu wasalam zuwa ga san rai da cewa annabi yayi san rai cikin hukuncin shi wannan kadai yayi hukunci akan cewa wannan mutun yayi radda koda musulmi ne kuma hukuncin murtaddin ba za a ce me yasa to annabi in radda ce yayi bai sa a kashe shi ba saboda farkon musulunci annabi yana hada kan jama'a ba kore su yake ba ko yana daukan jafa'in dukan wani mai jafa'i kuma haka annabin ya bada amsar cewa kada mutane su rika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabban shi anan gurin amara Musa sallam awwalan bil musamaha annabi da harko ya umarce shi ne da ya taimaka wal isar da zabin dan uwan shi akan cewa ya shayar kadan sannan ya sakar ma zuwa ga makwabcin nashi yayin da wannan ansarin ya hada abin da ya hada ya mance bai san ba matsayin annabi sallam sai annabi ya umarci Zubair akan cewa to haƙinka ne ka rike abinka dole ba dama wannan shi alhurma ce aka nemo mishi ya gabata mishi ba yake gihar annabi da wannan magana sai annabi ya hushi yace to annabi da ya hushi wannan ba cin mutuncin shi ba da aka yi a annasa ba shi da san rai da aka yi cikin hukunci wanda annabi inda akan wani abu ne na duniya wani abu ne na daban da annabi ko aka baya kawo shi ba zai bata rai ba har ya sauya hukuncin da aka yi amma da ya nasa ba shi zuwa ga hukunci wannan kuma abu ne wanda ba zai dauke shi ba akan cewa yayi sare cikin hukunci hadisi na 16 al-imam ibn majah yake cewa hadathana muhammad ibn hayyan naysaburi hadathana abdurrazzaq anba'ana ma'mar an az-zuhri an salim an ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa la tamna'u ima allah an yusalli fil masajid an yusallina fil masajid kada an yusallina kada ku hana mata bayin allah su yi sallah cikin masallatai fa qala ibn lahu sai wani dan shi yake cewa yace la namna ahunna wallahi sai mun hana su inna la namna ahunna wallahi sai mun hana su ina ga mun ga hadisin fa gadiba gadaban shadidan yayi hushi hushi mai tsanani wa qala yake ta uhaddisuka ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina baka hadisi daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam taqulu inna la namna ahunna kana cewa mu sai mun hana su wannan dan nashi ya tabbata cewa shine bilal kuma wannan hushin da yayi tsananin hushi ya mushi hada ya zazzage shi wanda bai mushi zance ba bai magana da shi ba har zuwa mutuwar shi mun ga wannan a cikin sharhin hadisin da muka yi wannan kuma yadda yake da tsananin riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce dan shi ya hada haka wannan hadisi ne wanda sahihi ne al-imam al-bukhari ya huddo shi da al-imam muslim da tirmizi da al-imam an-nasa'i da al-imam ibnu abu daud kenan ashabul kutub sita duka sun huddo shi hadisi na 17 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn sabit al-jahadari wa abu amr habs ibn amri qala suke cewa haddathana abdul wahhab as-saqafi haddathana ayub an sa'id ibn jubair an abdullah ibn mughaffal annahu kana jalisan ila janbihi ibn akhil lahu yana zamne a dabara da shi akwai dan dan uwan shi fa hazafa sai yayi albare fa hanahu sai ya hana shi albare ka dauki tsakuwa ka aza ta nan musa ya tsaka mata haka ko ka dauke ta daga nan kuma ka dauka ka mata haka kana bala da hannu ba da kaushu ba da kibiya ba da hannu ka rika mata haka shine fa hazaf al hazaf fa nahahu sai ya hana shi wa qala sai yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da haka shi yasa na hana ka fa qala sai yake cewa annabin da ya hana ki ta inna la tasidu saidan ita albali batta farauto farauta bazan kashe wani abun farauta ba da ita wala tanki aduwan kuma bazatta rauna na makiyi ba kahore a wajen jihadi bazatta musu amfani ba wa innaha taksiru sunna kawai dai ta kariya hakori ma'ana an yi ka tarita kugi hakorin wani ta kariya mishi hakori wa taqahul aina kuma tana bale ido ne tana zubda ido fasa ido in ka tarika bugi wani ba tare da ka gani ba ka hudda mishi ido da ita shi yasa annabi ya hana kala sai yake cewa fa'ada ibn akhihi sai dan dan uwanan nashi ya koma fa hazafa yake yin albalan nan bayan ya gaya mishi hadisin nan fa qala sai yake cewa uhaddisuka anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha anha ina baka hadisi cewa annabi yayi hani summa urta ta hazafa sannan ka koma kake albale yace la ukallimuka abadan har abada na kare maka magana kuma haka aka yi bai kara mishi magana ba har abada wannan kuma gabata al-imam malik Allah mishi rahama abin da yake cewa la yuzu an yuqimar rajul bi ardin yusabbu fiha salaf bai halitta ba ga mutun ya zauna cikin kasar cikin garin da ake zagin magabata magabata wannan sahabbai da tabi'ai da manyan malamai garin da ake zazzagin su ma kada mutun ya zauna kamar an shi a kasancewa kamar Iran haramun ne ka zauna matukar ba tilas bane ba kada makawa ana zagin sahabbai ana zagin tabi'ai ana zagin manyan malamai to cikin wannan majalisin ko wannan gurin haramun ne ka zauna shi ka bar shi dan azaba in ta zo ta sabko tare da kai to ina kuma ga a ce annabi ne alaihi salatu wasalam ake ma raddin wannan magana حديثي نقوى ما شاتكوس الإمام يكي تيوى حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان أن إسحاق بن كبيسة أن أبيه أن أبادة بن سامت الأنصاري أبادة بن سامت الأنصاري النكيب لأن لتكين نكباء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاب النبي صلى الله عليه وسلم غزاما معاوية يأي يأكي تارد معاوية أرد الروم كسر روماوة فنظر النكباء زاببو النكيب فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير sai ya duba mutane ya ga suna tsaye da sayarwa bangai wannan guntsirin zinare kuma da dinari wa kisar al-fidda bid-dirahim guntsire na azurfa da dirhami me ake nihi az-zahab in an ce ad-dananir zinaniyar zinare ne wanda an maida shi kudi shi ake cewa ad-dananir to kuma zahab kin zinara wanda ba a maida shi kudi ba a asalin shi yana zinare to wai sai saye da sayarwa tsakanin shi in baka wancan ka bani wannan ai nau'i ɗaya ne kawai sauya shi ne akai to kuma wajen azurfa ita ma an ce ad-dirahim ita ce azurfar da an maida ta kudi ana saye da sayarwa da ita al-fidda kuma ita ce wadda ba a maida ta ba kudin kuma suke ciniki tsakanin wannan nau'in biyu sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum ta'kuluna riba riba ce kuke ci sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda jinsi bai sauya ba najim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuba'u az-zahaba bi tabta'u az-zahaba bi az-zahab kada ku yi cinikin zinare da zinare illa mislan bi misli sai kwatan kwaci da kwatamtaci la ziyarata bainahuma babu qari tsakanin su la naziratan kuma babu jinkiri hannu da hannu kuma a nan gurin ba tare da jinkiri ba tare da qari ba in ka bashi kilo guda na sakakken ya baka kilo guda na wanda ba sakawa ba qari fa qala lahu muawiya sai muawiya ke ce ya abul walid ya abul walid la ala riba fi hadha ni ban ganin cikin wannan akwai riba illa ma kana min naziratin sai in ya kasance jinkiri ne akai shine annazira wa naziratun ila maisara fa qala ubada sai ubada yake cewa uhaddisuka an rasulullah sai ina baka hadisi daga annabi sai to hadisini an ra'ayi kana bani labari ga ra'ayinka yace la in akhrajani allah in allah ya huddani la usaki nuka bi ardul laka alayya fiha imra wallahi bazan zamana kasar da kalkashin mulkin ka take ba yace imra falamma qafala yayin da ya komo lahika bil madina ya gamu da shi a Madina fa qala lahu Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab yake cewa ma aqada maka ya Abul Walid mi yan maido ka ya kai Abul Walid kabbaro wancan gari fa qassa alaihi al-qissa ya bashi labarin abin da ya faru wa ma kana fi min musakanatihi ta abin da ya kasance na zama da shi a wannan dalilin hadisin ɗaya da ya ga mishi tattare kayan shi ya bar garin yace duk garin da na jima an ce kalkashi fa shugaba ne a mulkin ka yake har abada na ƙari zama cikin shi faqala sai yake cewa irji ya abul walid ila ardika sai umar yake bashi hakuri yace koma zuwa ga garin ku qabbaha allahu ardan laysa fiha wa amsaluka ina amfanin kasar da babu ya kai ya kai cikinta da kai a ciki kai hakuri ka koma abul walid wa kuntu ila wa kataba ila muawiya sai muawiya ya rubuta mishi ya rubuta mashi wancan shugaban yace la imrata laka alaihi in ya koma na bashi hakuri ya koma in yaje ba karkashin mulkin ka yake ba duk abin da za a yi ya fitar kalkashin mulkin ka a matsayin ka na gwamna wa hamilun nasu alama ka kala kuma ka azumi mutane akan duk abin da ya fada zai koma amma a matsayin ka in ya fadi magana a fada ba kana matsayin sarkin shi ba fa inna ma huwa al-amru wannan shine lamari daidai kawai bakka da suja a ciki me yasa ran saboda ya san abin da ya san matsayin shi ya san darajar shi wannan hadisi ne da Bukhari da Tirmidhi wannan Muslim kai da Tirmidhi da Imam An-Nasa'i da Abu Dawud sun huddo shi an-nasi'a shine wannan an-naqib shine naqibul ansar naqibul ansar wanda aka yi su lailatul aqaba sahabban da aka yi lailatul aqaba da su shi Umar shine amirul mu'minin shi kuma wancan shi shine aka ba a matsayin Muawiya an bashi matsayin gwamna mun sani cewa gwamna ne na Sham to shine aka samu wannan magana da shi da wannan sahabin shine da Abul Walid hadisi na 19 to mu duba mu ga tsananin yadda suke riko da sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam da in an ce hadisi ya tabbata daga annabi alayhi salatu wassalam balle mu yanzu da za a ce hadisi a Bukhari a Muslim wanda ittifaqin al'umma babu ka hadisi da ifi ciki mutun zai kasance bai yarda ba ya rika jayayya yana kawo ra'ayin shi yana ce ai mai yiwa annabin kaza yake nihi mai yiwa kaza yake nihi wanda inda kaza din yake nihi masu sharhi za su fada ba mu ba masu sharhi yanzu duka sharhi ne muke karantarwa duk hadisin da zan karanta na hizabar kodai na fahimce shi ba in hadi da miyan baki na ba cewa ga abin da yake nihi abin da yake nihin komin inna ko inna mal amalu zan karanta ban amince ba in hade shi da baki na cewa ga abin da yake nihi abin da yake nihi ga malamai su fada cewa ga abin da yake nihi shine mahuta kuma ga sunan manyan manyan malamai da suka hada sharhin nan da abin da ya saba ma sarran mu ko kuma ya saba ma hankalin mutun sai ya kasance ya ga cewa ko hadisin bai inganta ko kuma ba haka annabi yake nihi ba to su ko ga sharh cike da duniya mujalladat hadisi na 19 al-imam yake cewa haddathana abubakar ibn al-khallad al-bahili haddathana yahya ibn sa'id an shu'ba an ibn ajlan an ba'ana aun ibn abdullah daga abdullah dan mas'ud yake cewa idza haddathukum ar-rasulullah fa zannu bi rasulillah idan na ba ku labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko izato gami da manzon Allah nan allazi huwa ahanahu wanda ya hidacewa wa ahadahu kuma wanda ya shiryuwa wa atqahu kuma wanda ya hitaqawa yana nihin idan na ba ku hadisi daga annabi adadda zan mu kawo sharhi idan na ba ku hadisi cewa annabi ya ce kaza to ko hankalinku bai dauka ba ku kyauta ta kikkiawar fasara in alika shi ga annabi alaihi salatu wassalam kada alika wani abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mummunan fahimta amma yadda yake halakar da wasu da dama al-imam al-busairi Allah mashi rahama shi yake ba busairi mai wannan al-burda ba al-imam al-busairi mai littafin misbahu az-zajaja fi zawaid ibn majah hadisan da ibn majah ya huddo wanda kutubu sita ba su huddo shi ba busairi shi yake littafi akan su ya sa mashi misbahu az-zajaja fi zawaid ibn majah dukan sai dirasa akan sai ya faɗi hukuncin su to karkashin wannan hadisin Allah mashi rahama yake cewa wannan hadisi cikin sanadin shi akwai inqida'i Aun ibn Abdullah bai ji hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud ba Ibn Amr ya rawaita shi Ibn Abi Umar ya rawaita cikin musnad din shi daga Sufyan daga Ibn Ajlan da sanadin shi da matanin shi ita ce hanya mai kyau wannan ta Ibn Majah ba ta da inganci magana ta tabbata amma ba ta wannan hanya ta Ibn Majah ba shi yasa zaku ga an ce da ifin da yake cewa ku yi zaton annabi ku yi zato ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kasance mafi kyau anan gurin yana nihin ku amshe shi kuma ku yi niyya ku dauki kyakkyawar fasara gami da wannan ayyukan na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadar shi ko kuma abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam matukar abiya tabbata sahabbai su bayyana kuma za su san cewa abin nan ya tabbata ga annabi alaihi salatu wassalam kuma sai mutun kamar yadda mutun ba zai fahimci ba a galkashin hadar Allah ne sai kuma harsulakum fa'atuwar su kuma annashaitum cewa ya halitta asadi da mata ne ta dubura yadda yace wasu mahaukata sun fahimci wannan wanda bai kamata ba a ce a Qur'ani tunda aka ce annashaitum haisu shi'itum wanda ba haka Allah madaukin sarki yake nihi ba suka halitta wannan mummunar dabi'a al-muzhir yake cewa zamani a cikin annabi alaihi salatu wassalam cewa annabi misalin shi an ce annabi a cikin lokacin Madina yana zaman a garin Madina ba a bulaguro ba a yaki ba ya hada tsakanin la'asar da azhar ba min gair khaufin wala madirin wannan yace kan mi tunanin cewa annabi alaihi salatu wassalam irin na yan kasala ne kawai yana kwance tashi hada tsakanin salloli guda biyu bayan yayi hani akan haka a jam'u suri ne yayi jam'u suri shine sallar wannan ta kusa lokacin la'asar ya kusa huta gab ya bari yayi ta dan ya nuna halacci kuma la azhar ko ta azhar nake so la asar tana gab da shigowa yayi ta mu dauki misali a ce kamar yanzu mu da muke yin ta karfe 4 a kaddara cewa haka ne lokacin to azhar ya barta ne har zuwa kamar karfe 4 da karfe 3:50 yana kare ta ya tashi kuma ya kawo la asar karfe 4 ta shiga la asar ta shiga inda wa a ce shine lokacin bambancewa takadiri ne ban ba wai dan wannan bane tabbas lokacin shiga da hutan nasu to shi ya kai ce ayyuka kyautata ma annabi kyakkyawar manufa idan ya hadu magana hadisi na 20 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn bashar haddathana yahya ibn sa'id an shu'ba an amr ibn murra an abil bakhtari an abi abdurrahman sulami an ali ibn abi talib qala yake cewa za haddathukum anha ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan na baku hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi fazannu bihi allazi huwa ahana to ku kyautata zatan abin da ya kasance mafi dacewa ne ga annabi wa ahadahu mafi shiriya wa atqahu mafi taqawa wannan al-imam al-busiri yake cewa sanadin shi kyakkyawa ne sahihi ne mazajen cikin nan dukkan su bukhari da muslim sun huddo hadisan su abu dauda da yalisi ya huddo shi cikin musnadin shi daga shu'ba da sanadin shi da wannan kin shi nan me zan mu fahimta ilimin hadisi ya ka mana hanya mai rauni ibn majah sannan kuma sai ka mana wannan hanya sahihiya amma can baya maganar abdullah dan mas'ud maganar a ce abdullah dan mas'ud ya rawaito ta da wannan hanyar ita ce bata inganta ba to ibn majah bayan ya kwace maka wanda take ba mai kyan bace to ga mai kyan inda take ka amshe ta hanyar ali ibn abi talib shi yasa dukkan hanyoyinsa da manhajinsa na kawo hadisi da ihi wanda bai sani bane zai rika ganin lahin su sun san musulmi suke ne da tasarrufinsa cikin ilimin hadisi hadisi na 21 al-imam yake cewa haddathana ali ibn al-munzir haddathana muhammad ibn al-fadl haddathana al-maqburi an jaddihi yake cewa haddathana an abi hurairata an anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yake cewa la a'rifanna ma yuhaddisu ahadukum anni al-hadis annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada in sani waninku yana bada hadisi daga gare ni yuhaddas kai ana bashi hadisi daga gare ni wa huwa muttaki'un ala arikati yana kwance ki shingida akan gadan shi na ado fa yaqulu sai ki ta iqra qur'ana akaranta qur'ani ma yaqila min qawlin hasanin fa ana qultu abinda aka fada na qur'ani kyakkyawa ni ma na fade shi ma'ana ya takaita akan qur'ani ba ruwan shi da hadisai irin wancan hadisin da ya gabata wannan kuma sai kasance hadisi ne munkari wancan hadisin da ya tabbata ya wuce shine sahihi amma shi wannan hadisin munkar ne shi yasa al-Imam al-Busairi yake cewa hazal matan infarada bihi al-musannif wannan duka cikin kutubus sita babu wanda ya kawo shi sai Ibn Majah hadisi na 22 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Abbad ibn Adam haddathana Abi an Shu'ba an Muhammad ibn Amri an Abi Salamata an Abi Huraira wa haddathanahu Hannad ibn Sarri ya haddathana Abdat ibn Sulaiman haddathana Muhammad ibn Amri an Abi Salamata an Abi Huraira taqala li rajulin an Abu Hurairah yace ma wani mutum yabni akhi ya kai dan dan uwana idza hadastuka ar-rasul wannan makhitabi ne na talwin na sa mutum a jika ba wai dan yana dan dan uwan nashi ba a zahiri yake cewa ya kai dan dan uwana idan na baka hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam falata dirbu lahul amsal kada ka rika sanya misalai kakka rika sayo ra'ayi a ciki qala abul hasan abul hasan yake cewa nan gurin shine abul hasan ibn al-qattan ne wanda yake da zawaid kin shi zan mutar da su cikin manhajil littahi dalibin ibnu majah da zai rubuta hadisan na ibnu majah malamin shi littafin akwai inda yake karawa to wannan yana daga ciki haddathana yahya ibn abdullah al-karabisi haddathana ali ibn al-ja'ad an shu'ba an amr ibn murra misal hadisi ali irin hadisin ali Allah ya yarda da shi nan da yake cewa daya kai dan dan uwana nan mutanen shine ibnu abbas ne lokacin da ya huto na huto da abu huraira cikin mas'alar arwalla gami da abin da wuta ta taba yana cewa shin kenan zan mu iya yin arwalla in mun sha mai zan mu iya yin arwalla in mun sanya ruwa da yace mishi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man massa alwudu'u mimma masatin nar arwalla ana yin ta in an ci abin da wuta ta taba abin da yake na dahuwa ne sai ibnu abbas yace ma abu hurairah kenan zan mu arwalla in mun sha mai ma zan mu arwalla in mun taba ruwan zahi ma shine yasa yace mishi in na ga maka annabi yace bari sayo mun misalai bari sayo ra'ayinka nan gurin yake cewa yambagi ala muktada hazal hadisi ya kamata a matukar wannan hadisin annal insana idza tawadda bil ma'il har idan yayi arwalla da ruwa mai zahi arwalla shi tawarware sabanin ruwa mai sanyi sai abu huraira ya mushi raddi akan cewa hadisi ba a mushi huto na huto da ra'ayi da nazari matukar hadisin nan ya tabbata dan abinda annabi yake nihi abinda wuta ta taba aka dafa shi yake wajabtar da arwalla kenan nan gurin mu duba mu gani sayo ra'ayi cikin hadisan annabi ibnu abbas ne ya sa ra'ayin shi yayi kuskure abu hurairah har ya musharadi to ina ga mu kwakwalan mu a ce annabi ya ce kaza mu ce mu kawo ra'ayin mu misayo misalan mu a ciki da abin da ya kasance ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun tabbatar da cewa haka ne kawai babu abin da mutun zai yi in yana son samun lahiya shi ya sallama dan wa irin hadisan bukhari da muslim ana ma mutun wangakin cewa ka hurta zai idan yana mayar da su in yana sayo ra'ayi yana hudda su yana rishin yarda da su ka hurta fa ake magana ba zancan ba cewa mutun yayi sabo to kenan dole ne a sha'anin hadisai mutun kada ya fada cikin manhajin yan kalakatu ba tare da ya sani ba nan zan mu takaita abinda muka fada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara babe na gaba zan mu tashi babu tawqifil hadisi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyayewa cikin bada hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in zaka bada hadisan annabi ka rika shiga taitayinka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi